amma ba'at yawmuna uku ga watan Ramadan, hijira shekara ta 1446, za mu ci gaba da tafsirin Qur'ani a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, a daidai wannan yammaci. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da karantarwar Qur'ani. Allah ya sa mu a cikin bayin da za su rabauta a wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan wata albarka da ke cikin wannan wata na Ramadan, Allah ya mana baiwan haduwa da ita. Dukkan wani jarrabawa mara daɗi a wannan wata na Ramadan, Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi. Allah ta'ala ya ba mu ikon yin azumi karɓaɓɓe da muke neman yaddarsa a cikinsa. Addu'o'inmu a wannan wata mai albarka Allah ya amsa mana, ya sa mu a cikin bayin da ake yanta su zuwa ga aljanna. Iyayenmu da malamanmu da ‘ya’yanmu da sauran ‘yan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu. Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu. Gabanin fara tafsiri na farko, akwai sanarwa na kaddamar da karatun Qur'ani da ɗaya daga cikin limamanmu na khamsu salawat da kuma tarawihi da tahajjud yake yi a wannan masallaci, wato gwani Muhammad Zarami. Na san da dama suna da shauƙin karatunsa, kuma sautinsa iya da tasiri ko da a lokacin sallah ne. Iya cikin limamin da Allah ta'ala ya musu baiwa da wannan, ya yi set na Qur'ani kwatankwacin irin wanda aran ma gwani Abdullahi Abba Zari yake yi. Ya karanta Qur'ani tun daga farko zuwa ƙarshe. Ana buƙatan za a kaddamar da karatun insha Allahu ta'ala ranar Lahadi mai zuwa, wato ba Lahadi ta farko a Ramadana ba, Lahadi ta nawa? Ta biyu kenan a Ramadana insha Allahu ta'ala, Lahadi mai zuwa kenan. So ga duk wanda suke Abuja, anan za a kaddamar da shi karfe 1:30 na rana zuwa kaman karfe ko 3:30 ko abin da ya kama da haka, ana gayyatan kowa da kowa. Sannan akwai markazi da suke ginawa a kusa da Nizamiya Hospital, suna gina masallaci da makaranta ta Qur'ani. Dukkan wani abin da aka samu a cikin wannan set na Qur'ani din ya sadaukar da shi don gina masallaci da makaranta din. So ba nasa bane na wannan aiki na alheri da ake yi ne. Duk wanda ya ji wannan ana gayyatansa kuma ya kawo gudumawar gina masallaci da makarantar, ni ma mai sanarwa zan bayar. Shi ma a rama a da bana matsa masa, yanzu kan dole ne zai ga bayan. A ka fahimta ko? Ba sai na tona ba an gane. Eh to shi ke. Wannan karatu na Qur'ani da aka yi set, Allah ta'ala ya sa ya zama mai amfani a cikin al'umma. Allah ta'ala ya sa ya ƙara mana haddan Qur'ani da fahimtan ka'idan karanta Qur'ani da kuma aiki da Qur'ani. Shi kuma da ya karanta wannan Qur'ani din don amfanar da al'umma, Allah ya sa a mizanin ayyukansa na kwarai, Allah ya rahama zuwa ga iyayensa da malamansa gaba ɗaya. Na biyu, baya ga haka akwai roƙo na addu'a da nake yi wa ɗan uwana da yake matsayin wa abinda Bature ke cewa cousin. Akwai cousin dina kuma wana da Allah ya ɗauki rayuwarsa jiya, Alhaji Sa'idu Abubakar Walama. Ya yi aiki shekaru da yawa a Federal ko in ce University of Maiduguri Teaching Hospital har ya yi ritaya a wurin. Ɗan umma na ne, mahaifiyarsa ya ce ga mahaifiyata, a cikin jikokin kakanninmu ta ɓangaren iyaye mata shi ne na farko, shi ne babba a cikinmu ga baki ɗaya a wannan ɓangare ɗin. Iyayenmu mata mutanen wurin malala ne a cikin duk local government zuwa wura tale duka zuriyarmu ne. To a wannan ɓangare na iyaye mata a jikoki shi ne babba a cikinmu gaba ɗaya. Jiya Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa bayan jinya da ya ta 'yan watanni. A cikin jinyar akwai lokacin da mun kawo shi har nan Abuja ya yi jinya, kuma ya samu sauƙi ya koma gida. Duka wannan a cikin Disamba da ta gabata nan, wanda bai wuce wata uku da kaɗan ba, komawansa gida da komawansa bai wuce wata biyu ba, kuma ya yi ta fama a Federal Teaching Hospital na Gombe a gida kenan, tunda ya yi ritaya yana gida. Mahaifinsa ɗan gidan Alƙali Baffa ne, Alƙali Baffa kuma shi ne sarkin marigayi, sarkin malaman Gombe, wato shi ne asalin sarkin malamai na Gombe, wanda kazin ɗinmu kuma wa a yanzu wanda yake ƙanin marigayi, uwa ɗaya uba ɗaya shi ne sarkin malaman Gombe, Alhaji Ahmad Abubakar Walama, a yanzu shi ne sarkin malamai na Gombe. To ƙanin marigayi ne uwa ɗaya uba ɗaya. So a ɓangaren iyayenmu mata kusan tushenmu ɗaya ne gaba ɗaya. Ina roƙonku a wannan wata mai albarka mu masa addu'a, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, baya da ya bari Allah ya albarkaci bayansa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma zama khalifansa a kan iyalansa bayansa, jinya da ya Allah ya sa ta zama kafara na zunubansa. Communication ɗina da shi na ƙarshe da a rubuce shi ne ya karanta littafina na A Scholar's Journey Navigating Academia, ya turo min review ɗinsa da commendation da fatan alkhairi. So wannan shi ne communication na ƙarshe a halin lafiya. Bayan nan kuma yi juwali sai dai in ji in gaishe shi ba lafiya wani lokaci, ma har in ji in tafi bai san na zo ba. Wani lokaci kuma tsanani ya ɗaga kai ne in kai sallama ya ɗanyi haka ya amsa. Amma dai communication shi ne a rubuce bayan ya karanta littafin, wanda bayansa da ƙasa da sati ɗaya fara jinya ɗin. Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa. Iyayenmu da suka rasu, Allah ya gafarta musu. Allah ta'ala ya ji kansu, ya yafe musu. Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu ‘yan uwan namu da iyayenmu a gidan aljanna gobe kiyama. Gaba na gaba akwai ɗan uwa Professor Salisu Shehu, shi ma jiya sirkasta ta rasu a ƙasar Qatar tana jinya, wacce ita ma malama ce, malama Saudat Abubakar, malama ce ta addini daga jihar Kaduna. Ta rasu jiya, ‘ya’yan cikinta suka roƙo a yi addu’a, Allah ya gafarta mata, suna neman addu’a ta ‘yan uwa, Allah ya jiƙan mahaifiyarsu. Muna roƙon Allah ta’ala ya gafarta mata, ya jiƙanta, ya sa can ya fi nan, kuma Allah ta’ala ya kula da bayanta. Akwai ‘yan uwa da dama da maybe an musu rasuwa ba mu da labari, dukkan wanda aka yi wa rasuwa ba mu ji labari ba, Allah ya gafarta wa mamacinsa. Kwana biyu da ya wuce ma akwai ɗaya daga cikin dattawanmu a jihar Gombe, Malam Ibrahim Zamfara. Akwai limamin masallacin gidansa shi ma ya rasu, wanda na san limami din sama da shekara 35 da suka wuce sadayyata da shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa. Dukkan wanda aka yi wa rasuwa da ba mu da labari, muna ta'aziyya gare ka, Allah ya badala don haƙuri, kuma Allah ta'ala ya ji kan mamatanmu gaba ɗaya, ya sa can ya fi nan gare su. Sannan baya ga haka akwai wasu ‘yan uwa da suka turo neman addu’a, su ba suna da ‘yar uwa, in zan iya tunawa, sunanta Hajiya Maryam, tana jinya a ƙasar Turkiya daga Najeriya. Yau wajen wata 6 tana cikin koma, bata fito ba. To muna roƙon Allah ta'ala ya fishe ta lafiya, Allah ya sa jinya ɗin ta zama zakkan jiki ne. Mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kula da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarmu albarka, Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Gabannin fara darasi na uku a ramma idan ko kuma in ce Malam Ibrahim akwai tambayoyi. To ƙarin tashoshi da ke sanya wannan tafsiri da muke masallacin An-Nur, jiya mun tsaya a kan na 58, to yau an samu ƙari har zuwa na 67. Na 59 da na 60 wanda ya ɗauki nauyi Alhaji Dr. Muhammad Murtala Saleh Santurakin Ibbi, ya ɗauki nauyin na 59 Haske TV Jalingo Taraba daga 8 zuwa 9 na dare, da kuma Haske Radio FM Jalingo daga 8 zuwa 9 na dare. Na 61 wanda ya ɗauki nauyi Alhaji Abdul Hakim Usman Dan Bujareko, ina farfar karanta sunan da kuskure ya yafe mini, ya ɗauki nauyi Legend FM 98.7 Daura Katsina State daga 10 zuwa 11 na safe, duka Allah ya biya su da gidan aljanna. Sai Jais Takaful Insurance Limited sun ɗauki nauyin Citizen Radio FM 93.7 Abuja daga 4:50 zuwa 5:50, wato daidai lokacin yin tafsirin nan kenan na yammaci. Allah ya biya su da gidan aljanna. Na 63 management ne na National Traffic Radio Abuja suka ɗauki nauyi daga 12:03 zuwa 1:03 na rana a Traffic Radio FM 107.1 Abuja. Sai Alhaji Abdurrahman Bashir Haske, founder na AB Haske Foundation ya dauki nauyin guda uku, akwai Usaku FM Adamawa daga 11 zuwa 12 na rana, akwai Fulako FM 92.3 Adamawa daga 12 zuwa karfe 1, sai kuma na 66 Nas FM Mubi 105.5 Yola daga 9 zuwa 10 na Hantsi. Allah ya biya su duka da gidan aljanna. Akwai hukumar gudanarwa na Sunna TV Kano, sun dauki nauyin Sunna TV Kano daga 11 zuwa 12 na dare. Sunna TV akwai jiha ne? Na Kano daban ne? Shi ma wani TV ne daban? Shi na Kano ne, akan satellite suke. To Allah ya saka musu duka da gidan aljanna. Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na kwarai. Allah ta'ala ya karbi aiki din ya sa a mizanin ayyuka na kwarai namu gaba daya insha Allah. Na? Shi Dr. Abdul Muttalib ko? Okay, Allah sarki. Na katsina kenan na daura. Dan mutumin daura ne aiko. Dan uwa ne mai kokari. Allah ya kara wa rayuwa albarka. Allah ya jagoranci, Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai. Saboda lokaci ya ja sai a karanta tambaya ɗaya ko biyu in ba su da tsawo insha Allah. Bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi malam. Yake cewa fatan alkhairi. Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma da sauran ƴan uwa musulmi. Tambaya ta ita ce, menene hukuncin kiran wani da sunan mahaifinsa? Yana amsawa, har a makarantar su mutane da dama ba su san sunan shi ba, sai sunan mahaifinsa suke kiran su da shi. Shin ina hukuncin haka? Allah ya kai malam da alaramma gida lafiya, kuma Allah ya sa mu shago lafiya.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin ga addu'a. In na fahimci tambayar daidai, shine ana kiransa ne da sunan babansa ba da sunansa ba. Misali sunansa Muhammad Ibrahim, sunansa Muhammad babansa Ibrahim, sai ana kiransa da Ibrahim maimakon Muhammad Ibrahim. Haka ne? Wannan yawanci ɗabi'a ce ta ƴan boko, kiran mutum usually da sunan mahaifi ko da sunan surname nasa. Muhammad Ibrahim sai a ce Mr. Ibrahim. Wannan harka ce ta boko da aka sha aka koshi, aka yi sahur aka yi buɗe baki da ita. Sheikh Bakar Abu Zaid rahmatullahi alai, iya da wani kutayib ƙarami mai sunansa Tasmiyatul Maulud, wato sanyawa wanda aka haifa suna. Littafin dukansa shafi ne 72 a littafin gaba ɗaya daga farkonsu har ƙarshe. Ya yi magana a kan waɗannan hukunce-hukunce musamman a shafi na 30 da shafi na 31 da shafi na 32. A waɗannan shafi guda uku ya yi magana a kan hukuncin kiran mutum da suna da ba na babansa ba, ko kuma kiransa da sunan babansa. Haka Ibn Usaymin rahimahullah ya amsa tambaya cewa, na farko abin da ke da muhimmanci mu kiyaye shine cewa ba a yadda a sa wa mutum suna ana kiransa da shi da babu sunan babansa a suna. Wannan shine abin da shari'a ta tsananta, mutum ya ajiye sunan babansa a gefe, ko mace ta yi aure ta ajiye sunan babanta da sanya sunan miji. A inda kada ya halatta a yi temporarily ne nan, kamar a halin da misali mijinta na karatu ko aiki a wata ƙasa. Akwai ƙasashen da dole sai sonem ya zama ɗaya tsakanin miji da matarsa. To in anan doka ya zama ba a babin ana so ba, saboda za a yi processing visa ta zauna da shi, sai aka yi abin garura a nan. Kullahu nafsan illa wus'aha, kamar da yake a cikin ayatul kursi ɓangaren aya ta 255 ainihin a Baqara. Ala ayyi halin, ina nufin suratu aya ta Ali haka ne, Baqara ko? Ina nufin Baqara kenan. Baqara ina ji baki na mai. Okay, afwan. So Baqara nake nufi. A nan wurin Allah bai dora mutum abin da ba zai iya ba. Amma in ya zama akwai sunan mahaifi a sunanka da ake kiranka da shi, malamai suka ce a nan wurin a ka'ida babu nafsi da ya haramta a kira mutum da sunan babansa. Shari'a ba ta haramta ba. Kawai sunan babi mutum Ibrahim a ce masa Mr. Ibrahim, babu nafsi na kusa ko na nesa da ya haramta. Sai dai ya saba wa al'ada na zamantakewa. Al'ada na zamantakewa akan kira mutum da sunansa ne, ko da sunansa da sunan babansa a haɗe, wannan shine abin da aka sani kamar da Qur'ani yace ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallahi kamar cikin kissan Zaid ibn Haritha a cikin suratul Ahzab ko bangaren aya na 5 Allah yace a kira su da sunan su da sunan iyayen su kula da cewa ud'uuhum li'aba'ihim Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa an fi so a kira mutun da sunan sa da sunan baban sa amma in aka kira shi da sunan baban sa kuma ya gane shi ake nufi sai ya amsa to wannan babu laifi dan shi wani bangare ne daga cikin baban nasa duk da ba shine abin da aka fi so ba shine aulawiya ba ba shine priority ba amma an kan kira ba laifi bane ala ayi halin abin da ke hatsari shine a cire sunan mahaifi a daina aiki da shi kuma akwai hadisi da dama da suka hana kaman hadisin da ke cewa man tasaba ila ghairi abihi la'natullahi alaihi wal mala'ika wan nasi ajma'in wanda ake kiransa zuwa ga sunan wani babansa ba babansa ba ba ababin darura ba shi ya amince da haka annabi yace tsinuwar Allah ta tabbata akan sa tsinuwar mala'iku ta tabbata akan sa tsinuwar mutane dukka ta tabbata akan sa hadisin nan iya cikin sahihul jami isnadin sa ingantacce ne hadisi ne na 6104 cha baya halata ala ayi halin ka'ida shi ne a ce maka malam Muhammad Ibrahim idan ka je wurin da kawai ana kira mutum da sunan babansa da aka ce maka Mr. Ibrahim ka gane kai aka kira baka aikata haramun ba dan da man hatsarin cire sunan baban ne amma kiranka da sunan baba shari'a ta yi shiru akai yin shiru akai a babin mu'amala iya nuna halascin abu ne amma ba shine kuma afdaliya ba wallahu ta'ala a'lam
na'am sai tambaya ta karshe saboda gobnati yake cewa assalamu alaikum shay may Allah subhanahu wa ta'ala accept our act of worship in this blessed month of Ramadan
amen
yake cewa shay I am currently in Turkey for my studies and I am in my final semester of a BSc in computer engineering. I asked my father for permission to get married after I graduate, but he insists that I must complete my MSc first because he believes marriage will distract me from my studies. My father always listens to your lecture, and sometimes he tells me to look at your life as an example. Saying, I want you to study well as he did. Sheikh, please advise him that marriage is not necessary to distract a person from their studies. May Allah bless you and have mercy on your parents. Amen.
Firstly, you have to engage me as your lawyer. You have to engage me as your lawyer in order to defend you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. If I understand the question correctly, he is in his final year in Turkey studying computer engineering in his last semester of his bachelor of technology or bachelor of science. And he intends to get married. But his father insists that he must complete that BSc and also obtain his MSc before he gets married, and he wants me to admonish and also to advise his father so that he can allow him to get married before even his MSc. I hope this is the question. Fadilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi Al-Tamimi Rahmatullahi Alayh, in his book of Fatawa al-Mar'atul Muslima, in volume 2, from page 704 to 706, he spoke on this matter by answering some questions effectively. A situation where a young Muslim is permitted to get married while in school, and a situation where it is advisable for him to put the marriage on hold until he graduates. Even though His Eminence Ibn Uthaymeen, may Allah have mercy on him, gave this verdict relying on the hadith of our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and a verse from the glorious Quran. A hadith which is agreed upon by Bukhari and Muslim, may Allah have mercy on them, which has been narrated by Abdullah ibn Mas'udin, may Allah be pleased with him, where our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was advising and admonishing young Muslims by saying, Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa'innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, faman lam yajid fa'alayhi bis-siyam, fa'innahu lahu wija. Our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was admonishing young Muslims. The hadith has been narrated by Muslim, hadith number 1400, by saying, O young men, whoever amongst you can afford to get married, let him get married. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, because this will guide him to lower his gaze. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, and will make it easier for him to protect his chastity. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ, and if he cannot afford, فَعَلَيْهِ بِالسِّيَامِ, let him continue to observe fasting voluntarily, like on Mondays and Thursdays. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَى, because this fasting will serve as a shield for him from disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. In this hadith, His Eminence Ibn Uthaymeen, may Allah have mercy on him, said, our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gives this advice to young men, that as long as they can afford to get married while in school or after their graduation or while doing their business, as long as they can afford, let them prioritize getting married. In the same hadith, and he says, if they cannot afford, then they should look for an alternative of observing voluntary fasting until Allah Ta'ala provides for them from His own bounty or from His own favor. And the Quran also speaks on this by saying, وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِلِ, as in Surah An-Nur, verse number 33. Allah Ta'ala says, those who cannot afford to get married, let them protect themselves until Allah Ta'ala gives them or provides for them from His own favor. So in these two narrations, the hadith of the beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the Quranic verse, we clearly understand from these two that as long as you can afford to get married, it is advisable for you to do that. To the extent that His Eminence Ibn Uthaymeen insisted by saying, when we are to compare both of them, according to the scale of preference or scale of priority, according to his understanding, marriage will be the priority over and above studying, according to him. That marriage is even more important than schooling. This is his opinion. Because that marriage is an act of ibadah. And it is a shield from disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, which is very important, particularly in this era that has been dominated by virtual world, where online you see women almost naked. Your desire is being intimidated day in, day out. So he said, in his opinion, marriage takes precedence over studying. And the same with Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, while explaining the context of this verse, of Surah An-Nur, verse 33, he said that the only obstacle and the only and the major impediment to getting married is the financial responsibility. If you can afford to take care of your wife financially, then getting married is recommended for you. But as long as you know you cannot afford financially it is better for you to be fasting voluntarily until and unless Allah Ta'ala provides for you from His own favor or bounty, as the case may be. So in your own case, I don't know the true situation. Are you sponsoring yourself today to acquire the degree, or is your father who is sponsoring you? Are you under scholarship or not? If you are under scholarship, are you sure that that scholarship is sufficient for you and your wife if you get married? These questions are very important indeed. As long as your burden is on your father and he knows his situation, that he cannot continue to sponsor you and sponsor your siblings, and at the same time to allow you to get married and take care of you and your wife, he knows that he cannot afford that financially, it is better for you to listen to the guidance of your father. But in a situation where you can afford to take care of your studies and at the same time to take care of your wife, either through scholarship or any part-time job you engage in that situation, I strongly recommend to your father to allow you to get married. It is indeed very important. Otherwise, when your son disobeys Allah subhanahu wa ta'ala, because of that your directive, you will be questioned on the day of Qiyamah. Because he can afford to get married and he can also afford to take care of his wife, but you stop it. But you stop him from doing that. If the only challenge is the fact that your father considers that it is important to reconcile both of them, studying and marriage, and it is because of this he stopped you, his argument is not acceptable religiously. There is not any argument to support that as long as you can afford financially, that marriage can affect your studies. There is nothing to support that, particularly if you are the husband. And Allah knows best. So as your lawyer, I have recommended to your father to allow you to get married as long as you can afford to take care of your wife. So you have to get back to me for the consultancy, for the legal what? The legal fee. And indeed, Allah is the all-knowing. It is important to get married as long as you can afford while schooling. I strongly recommend. But in what condition? As long as you can afford it financially without putting any burden on your father or mother or your elder brothers and elder sisters. As long as you can afford, it's highly recommended. The more you delay getting married, the more you regret in your life. It's better for you to have children that will look like your younger brothers and sisters. Yeah. It is indeed very important. Yeah. Allah ya samu wanye lafiya. Aran majiya mun tsaya akan aya ta nawa? Aya ta 150. Mun tsaya a tsakiyar aya ta 151. Mun karanta sanul fi qulubil ladina kafaru ru'uba, muka tsaya akan da dai wurin. Za mu kammala aya ta 151. Mu shiga ta 152 zuwa 153 idan lokaci yayi, insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Zalqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima ahwafu billahi ma lam yunzil bihi sultana. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين جيه من فارة تفسير وانا آية مخطئة أكي الله تعالى يتي سنلقي زام جيفا في قلوب الذين كفروا الرعب أتكن زكاة وانا سكا بجريمنا زام سكا الرعب الرعب شيني سورو ميتانني mun yi tafsirin wannan bangaren ayar karin bayani shine ar-ru'ba ana iya karantawa da daura kan ainun din a ce ar-ru'ba ana iya karantawa da sanya dhamma akan a ce ar-ru'ba ar-ru'ba ko kuma ar-ru'ba ko a daura ainun ko kuma a sa dhamma ya zama dhamma dhamma sai kuma ba'un a gaba wannan duka sun tabbata kira'o'i daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so Allah ta'ala yace za mu jefa azukatan wanda suka bijire mana ar-ru'ba tsoro mai tsanani mafiya yawa in kaga mutun yana da tsananin tsoro siffa ce ta mutumin da ya bijire wa Allah amma mai imani da Allah akan same shi da nau'in jarunta da rashin tsoro ga hadisai da dama irin na zatu riqad da aka dawo fiyayen halitta yana kwance wani mushriki ya cire takobi ya tada manzon Allah yace takafuni kada tsoro na wannan Allah na kwance bai hude na tsaya kansa da takwabi yace ta khafu ni yace kana tsoron annabi yace la ba na tsoron ka sai yace manzo Allah mayyam na uka minni wa zai iya kare ka daga gare ni annabi sai yace me Allah Allah kawai sai kira Allah yana fada sai ya turgita mushrikin sai takwabin ya fadi sai yin halalta cidab sai miƙe sai ya dauka sai yace kai kuma mayyam na uka minni wa sai kare ka sai yace kun khaira akhirin kazo mafi alherin mai daukan takumi da baya taba kowa kaga shi ya gagara kiran Allah so a ka'ida tsananin rudewa ba siffa ce ta mutum mai imani ba duk jarraba wanda ka shiga ko a cikin jirgin sama kake Allah ya sauwake sai pilot yace fa jirgin nan yanzu kawai sai ta Allah ba da control a kansa kana da imani da Allah tsanani abinda zai faru mai muni shine rasuwa ba mai wuce ajalinsa ajalin nan ran da Allah ya rubuta awar da ya rubuta mintin da ya rubuta second din a lokacin zai faru sai ka kwantar da hankalinka kai ta addu'a cikin wannan halin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk abin da zakai sai kai amma ka zauna ka rude wayyo Allah sai an shiga uku ba naka bane ba harka ce ta mai imani ba dukkan girman jarrabawa kar a same mu da rudewa saboda wannan ar-ru'ba tsoro mai tsanani ko firgita mai tsanani siffa ta jama'ar da suka bijire wa Allah ne ba masu bin Allah ba wanda ya bi Allah duk halin tsoro yana kokari yayin controlling kansa Allah yace sanulqi za mu jefa don ya tabbatar da majistinsa idan muka duba yace kuma wanda yace saulqi zan jefa kamar da yazo aya ta 12 a cikin suratul anfal min babil misal ko kuma yace wa qazafa fi qulubihim ru'ba kamar da yazo cikin suratul ahzab aya ta 26 da kuma suratul hashir aya ta 2 yakan kira qazafa ko saulqi ko sanulqi duka wannan mu'jiza ne na qur'ani aiki da kalmomi mabambanta don isar da sako iri daya saboda in wannan bai ja hankalinka ba to wancan zai ja hankalinka mafhum tayyib don haka ar-ru'ba shi ake kira kaman da a ce shine cardiac anxiety likidodi suna ce masa cardiac anxiety ko a ce cardiophobia duka sunansa ne shine irin abu na tsanani na tsoro yana da illa har ga lafiyarka yakan sa high blood pressure jinin mutum ya haura yakan sa heartbeat din mutum ya karu ya dab 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 yakan sa mutum ya zama na abnormal breathing ko sheƙan iska kake kai taking oxygen ka fitar da carbon dioxide za ka kana yin sa da matsala na hudu idan kana tsaye yana isa kai ta kadawa sai a waye gari kafarka duk karfinta ba ta iya daukan gangan jikinka idan yayi yawa yana cutar da lafiyar kai sai maka permanent matsala a jikinka ba temporary matsala ba ta dindindin sai yasa duk abin da zai sa mana mummunan tsoro mu aiwoidin din sa kuma mai imani a kowane hali yake cikin jarrabawa ko ya tsorata baya barin tsoran ya fitar da shi a hayyacinsa da zai zama bai san me yake yi ba saboda a kowane halin jarrabawa dabara ba ta kubutar da mu imani da Allah ne yake kawo mana dauki amma dabara ba ta yi don haka yace sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'uba kuma shi yasa koda mutun ya wayi gari kana da iyali ko kina da mai gida ko kana da dalibai a matsayinka na malami ko ƴaƴanka a matsayin uba mai gida ko a matsayinka da shugaba a sarauta ko a balinta ko a mulki ka riga controlling zuciya saboda cardiac anxiety abun da ya shafi tsoro ko tashin hankali ko mummunan fushi duk ya shiga ciki yana sa mutun yayi abun da zai dana sani daga baya ko ga iyalinka ne idan fushi yayi yawa kar kai magana kuma shi yasa emotional intelligence yake da muhimmanci hatta a cikin Qur'ani don in har ka yadda ka rasa stability naka ka gagara controlling zuciyarka zuciyar ne ke juya ka to na farko din abu ka sa a gaba za ka yi nasara ba mutumin da ya wayi gari bai iya mallakan zuciyarsa zuciyar ce ta mallake shi ko a jarabawa ne ko a interview ne ko a debate ne ko a ganawa da mutane ne ko a amsa tambaya ne matukar zuciyar ta juya ita take juya ce to baya nasara abin da yake yi shi yasa abu na farko da zamu yi shine mu tabbatar muna da emotional intelligence yana da matakai stages kaman guda biyar na farko self awareness shine kai kanka ka san nagartarka da kasawarka kai mutum ne mai tsananin hakuri ko mai fushi da yawa mutum mai tsananin hakuri wafi yayawa bai cika samun matsala ba amma mai gaggawan fushi ko mai tsananin fushi wanda in yi fushi har a shariya zai rika fitar da manya-manyan zage-zage ƴan kaza-kaza to dole ka san self awareness ka gane menene na kafinka yaya fushinka yake yaya kake controlling zuciya in ba haka ba tsakaninka da ƴaƴanka zai cire kauna daga sun ji muryarka ka bude kofa baba ne sai kaga kowa ya rude a gida iyalinka zaka waye gari daga taji karan motar ka ko mashin dinka ka shigo gida gabanta zai fadi in a office ne daga masu aikin ka sun ji ga uga ya shigo kowa sai ya rude duk wanda yake da wannan sifa baya nasara ka rika wayin gari in ka zo wuri murna ake yi ba bakin ciki ake ana tsorata ba kowa ya ji ato uga ya iso ana murna a'a mai gida ya dawo lafiya yara su taho a guje a'a bane a'a dadi ne to wannan shine alkhairi ba wai daga an ji ka bude kofa kowa iya ne ma'ina zai shiga ba wannan ya je karkashin dining table wannan ya je bayan buhun masara ya kuya wani ya shiga banɗaki ina wane yake ce ina banɗaki kana wucewa ka shiga sai ya fito ya tafi to matsala ce rashin emotional intelligence na cutarwa a duk abin da kake da mutane hatta abokaninka baka zaman lafiya da su shi yasa self awareness ka san nagartarka irin hakurinka juriyarka kawaicinka ka san fushinka da irin utterances da ke fita a bakinka sai na biyu self regulation ka iya regulating kanka regulation akwai na addini na farko yawan a'udhu billahi minash shaitanir rajim daga ciki idan kana da wannan kasawan duk inda kai fushi kar kai magana karka kuskura sunna da karantar karka kuskura kai magana in kana cikin fushi ka dage kada kai na uku in kana tsaye ka zauna in kana zauna ka kwanta daga cikin yadda ake magance wannan ka rika shan ruwa in ka ji fushi da yawa dauki ruwa ka sha shaydan an halice shi daga wuta ne ruwa kuma yana maganin wuta insha Allah ta'ala za ka yi nasara a kansa wannan iya cikin self regulation kuma kai kokarin tilasta kanka irin kalmomi na ashar na bakar magana kai wa kanka alƙawari ba zan ƙara aiki da su akan masu aiki karkashina ba ko talakawa na office ko kuma a fadata ko kuma iyalaina a gida kai sa wa kanka wasu kalmomi ba zan yi aiki da su ba kuma ka sabar wa kanka da kalmomi masu muhimmanci akwai matar da na taba jin tana magana wa danta sai ta ce kai Allah wadanka sai na mata nasiha ce kar ki kare shi daga nan sai ta ce ya za ta ce ki duk wanda ya laifi ki ce Allah ya maka albarka kai din nan dai Allah ya maka albarka sai ta koya wannan abin da na ba ta ya wuce shekara 25 kuma tun a lokacin duk fushin da ta ce kai dai Allah ya maka albarka saboda addu'ar iyaye yana da hatsarin an yi mai muni in ta ce Allah yanzu duk mai hankali uwarsa daga lai ta ce Allah wadanka ai wallahi ba za ka yi bude baki ba in kai wasa ta za ka yi cin abincin bacci ma sai gagare ka to hatsarin shine ta faɗa yin mala'iku sun ce amin sai yaro ya lalace sai na uku akwai motivation dukkan abin da zai motivating ɗinka akan faɗan abubuwa na alkhairi ka dage ka rika yin su ka rika training kanka training and retraining akan abubuwa na alkhairin samun emotional intelligence falalan hakuri da zai motivating dinka falalan wanda ya hadi ya fushi gobe kiyama annabi yace Allah ta'ala zai sa su ya zabi hurul ain wanda yake bukata ma tukunna aljanna shi da kansa zai zaba zai zaba nassosi su rika motivating dinka wannan yana da matukar muhimmanci ka rika samun wannan muna fahimta da kyau ko ka rika samun dukkan abin da zai waɗannan suna daga cikin muhimman abubuwa da idan mun yi su insha Allah za su taimaka sauran kada lokacin ya cinye bari in dakata a wurin dan kada lokacin karatu ya kare don haka sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'uba ar-ru'uba idan muna da emotional intelligence musamman wanda yake an sirka shi da imani da Allah muna iya controlling kanmu a kowane hali in ko muka bar tsoro ko fushi ko bacin rai yayi nasara akan mu dukkan wani abin da muka zartar a lokacin zamu yi da na sani cewa zaka ga Allah yana ba mu yadda yake karantar da annabawa da mabiyansu emotional intelligence to the extent that akoda kisar annabi Musa arama an ka kawo da Fir'auna ya bi shi da yadda hankalin su ya tashi fa atba'uhum
falamma taru al-jam'ani qala ashabu Musa inna lahu darakun qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin
muhallu shahid dan suratu shu'ara daga aya ta 61 mu dawo kwaya daya bayan ta 60 fa atba'uhum mushrikeen Fir'auna sai ya bi annabi Musa bayan annabi Musa ya yi hijira zai gudu daga birnin Misra sai Fir'auna ya bi shi lokacin da annabi Musa ya zo dab da kogi zai ketare sai ya juya sai ya ga Fir'auna Fir'auna a gidansa iya da soja alf alf wa mi'atai alf in yana bacci soja mutum miliyan ɗaya ne da 200,000 ke gadinsa a lokacin da yake bacci so iya wannan home security guards su suka bi shi bi annabi Musa Annabi Musa da mutanen sai suka juya sai suka ga Fir'auna na dab da shi da sojojinsa shine Allah yace falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakuna ai wallahi za su kama mu sai yace me kalla inna ma iya rabbi sayahdin kaga an karantar da mu optimism da shi emotional intelligence shine a duk inda kake tare da Allah to kar kai zakan za a yi nasara a kanka abinda kawai zai faru shine kaddara Allah amma duk sharrin mai sharri da hasadar mai hasada ba za su rage abu ɗaya da Allah ya alƙawarin zai baka a duniya ba babu wanda yake hana sai yasa wa qazafa fi qulubihim ru'ba mu riƙa controlling wannan duk inda ka wayi gari fushi yayi yawa ko kuma karaya ta yawa ya zama kai mutun ne wanda kake da raki raki yana cikin matsalan wannan an ru'uba shine kai komai kana gaba zai ba kai abin nan fa ba zai ba ni fa ina gaba zan fara yi ba a ce mutun yana da cutar ulcer yana da kaza kaza karka zama mai raki ka zama kana you are always optimistic try to be an optimist yana da muhimmanci wato ka zama mutun mai irin yaqini a imaninka kawai ai na roki Allah da Allah na dogara ba mai nasara a kaina mafhum tayyib don haka wa sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi anan Allah ya sa musu ru'ba ne saboda sun yi wa Allah shirka wannan ke bayyana mana saba wa Allah yana hana mutun yin nasara a duniya yana kuma sa ayi nasara akan mutum idan mutum ya zama mai yi wa Allah shirka ko mai sabon Allah sabon Allah iya cikin dalilan da ke sa ayi nasara akan mutum in kace bima bi din nan ba usabadiyya ne ai Allah ya sanya musu wannan tsoro mai tsanani dalilin shirkan ne ma din nan masdariyya ce bima ashraku dan sun yi wa Allah shirka billahi da Allah ma lam yunzil bihi sultana akan abinda Allah bai saukar da sulta ba sulta shine al-hujja wal burhan shine sun yi wani abu na yi wa Allah shirka cikin abinda Allah ta'ala bai amince ayi a masa tarayya da wani abu a cikin sa ba wannan yana bayyana mana yi wa Allah shirka yana daga cikin al'amura da ke hana mutum yin nasara sabon Allah yana dishashe nasara a rayuwa sabon Allah yana dishashe albarkar rayuwa shi yasa kuma a wannan aya muna ƙara fahimta waɗanda suka yi wa Allah shirka din sun yi shirka ne a cikin tauhidi na ibada tauhidi na cewa Allah ne ya dace a bauta masa saboda me ba su fai inkarin sabon Allah a nan ba saboda mushrikan makka ne su mushrikan makka sun yadda akwai Allah inda giza ke saka ba su yadda abauta wa Allah ba in ma za a bauta masa ba shi kadai za a yi ba ya za a ce sai shi kadai to ko su masa shirka da wani abu ko a ji bautar nasa gaba daya amma ba sa inkarin tauhidi na rububiyya wato ba sa inkarin cewa Allah ne ya halicce su ba sa inkarin Allah ne ya halicci sama ba sa inkarin Allah ne ya halicci ƙasa wannan ke bayyana tabbatar da Allah mahalicci ne bai hana Allah yau mutum azaba a duniya ya kai shi wuta a lahira matukar da aka tabbatar da Allah mahalicci ne ba a bauta wa Allah mahaliccin shi kadai ba dole sai an bauta mar din kuma bautar a kadai ta shi shi yake kare mutum daga wuta amma yadda shi ya halicce ne na kuma saba masa baya kare mutum daga wuta don haka su kansu mushrikan Makka sun yi imani da tauhidi na Allah ne yayi halitta inda giza ke saka ba za a bauta mar shi kadai ba a ran ma kana da misali a Qur'ani da zaka ba mu ko guda ɗaya ko biyu ko uku waɗannan misalai guda biyu a ran ma ya bamu duka ya ɗauko su a cikin suratul zukhruf ne go wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim idan ka tambaye su waye halitta sammai da kasai mushrikai ne ba na Makka sai su ce me wanda ya halicce su shine ainihin mabuwayi kuma mai ilimi wa kenan Allah wannan zai zama aya ta 9 kenan sannan wala in sa'altahum man khalaqahum in kace waye halicce su sai su ce wa sai su ce Allah ne ya halicce su wato har da kansu sun amince Allah shi ya halicce su wannan ma zai zama zukhruf aya ta 87 kenan zai zama kuma in kace qulli man al-ard
qulli man al-ard wa man fiha كنتم تعلمون سيقولون لله فقل أفلا تذكرون
وانا شكل سورة المؤمنون مثالي آيات يا
أفلا تذكرون
يا إسحاق عرب إن باك ولي ذاك قجيت دنوغو wannan misalin aya ta 83 84 85 86 duka a suratul mu'minun ba sai ka ba suna da alaka da wannan in kace wa yake da abin da ke cikin sammai da ina abin da ke cikin sammai da kasai da abin da ke cikin su sai su ce na Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara ma me zasu ce la yaquluna Allah wannan wani sura kenan an kabud aya ta nawa na'am 61 Allah ya maka albarka haka ne kaga anan wa ke juya rana da wata ma duka za su ce Allah ne so da ka ba sa inkarin Allah shi ya halitta inda matsala take ba su aminci a bauta wa Allah ba in za a bauta masa bautar dukkanin su amma shi kadai ta yi kada shi yasa ya zama wajibi ne in mun amince Allah ya halitta sai mun bauta wa Allah mun kadaita Allah a cikin bauta wannan yake sa ibadar mu ta zama karbabbiya Allah ya karbi ibadun mu gaba daya wa ma'awahumun nar sannan makomasu ita ce wuta wa bi'isa bi'isa harafin menene harfuz zam ne menene kishiyar bi'isa ni'ima in an ce wa ni'ima shine kishiyar wa bi'isa don harafi ne na zammu na yi wa mutum ainihin me zargi wa bijisa maswa zalimina tir da makomar azzalumai wannan kuma ke bayyana shirka zalunci ne inna shirka la zulmun azim kamar suratul luqman aya ta 12-13 anan za mu fahimci cewa shirka zalunci ne mafhum tayyib Allah ya kare mu daga zaluncin shirka bismillah
تحصونهم بإذنه حتى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله تعالى يا غسكت الكورين دي مكو استفسونهم بإذني alokacin yakin Uhud da kuka bi su kuna ta kai su barzakhu hatta idza fashiltum har kuka kai matakin da kuka rasa kwarjininku kuka rasa wato courage naku watanaza'tum fil amri kuka yi sabani cikin umurni da aka baku wa asaitum kuka saba min ba'di bayan ma arakum ma tuhibbuna Allah ta'ala ya sa kun gani ido da ido abunda kuke so na ganima minkum daga cikin ku akwai mai yuridu duniya wanda duniya yake nema idan ya fita harkar Allah wa minkum daga cikin ku mai yuridul akhirah akwai wanda lahira yake nema thumma sarafakum ankum liyabtaliyakum thumma sarafakum sai kuma ya sarfantar da ku wato ya dauke ku daga gare su dan ya jarrabe ku walaqad afa ankum to Allah ya muku afuwa ku sahabbai wallahu Allah zu fadilin ma abocin falala ne alal mu'minina ga mu'minai wannan aya an saukar da ita ne a yakin Uhud yakin Uhud kuma shine yaki na nawa da fiyayyen halitta yayi a magana mafi inganci shine yaki na biyu shi a magana mafi inganci shine yaki na biyu an yakin Uhud ne bayan yakin Badar da yakin Badar da yakin Uhud babu wanda fiyayyen halitta ya fita da niyyan yayi yaki dukkanin su sun faru ne a bangaren self defense don ya kare kansa hata Uhud Uhud kamma har gida aka zo masa a Madina har gidansa aka zo aka kewaye garin Madina za a halaka shi so abun da ya shine self defense dan wadanda suke da kiyayya ga fiyayyen halitta suke so su hana a fahimci addinin musulunci na daga cikin dabi'a su shine sai su bayyana shi addinin musulunci dan zubar da jini ne wallahi bil adala bi kulli dinin da adalci da kowane addini dan muka san mun karanta takaddun su wallahi banga addinin da ke karantar da kada jinin dan adam irin addinin musulunci ba in kaga mutum bai fahimci haka ba musulmi ne wata kila bai fahimci addinin ba don muna da musulman da su kansu ba su ma san addinin ba kuma a haka sai su ce wai masu aiki da addini ne to akwai jahilan musulmai wanda ba su fahimci addini ba suna daga cikin masu bata sunan musulunci amma babu addinin da ya karantar da kada jinin dan adam dan adam din ko ba musulmi bane irin addinin musulunci mu fa ba wai human rights ake bayani ba ba fundamental human rights ba akwai fundamental animal rights a musulunci hatta dabba akwai haƙƙinta a musulunci hatta annabi daga annabawan Allah Allah ya masa kashedi dan ya kona gidan tururuwa ba fadan adam ba tururuwa akan wannan Allah yake wa annabi daga cikin annabawan sa kashedi so daga yakin Uhud annabi bai fita da niyyan yaki ba na gamu da wani a Frankfurt airport wani lokaci ina transit yazo ya same ni bature ne sai yake cewa wai shi abin da ya tsana da musulunci shine musulunci ya ce a ji a kashe mutane sai nace a musulunci bai faɗi haka ba to haka ake ba su lakkada musu wasu abubuwa a karkace nace me dalili sai ce no they are written in the Quran nace ina yake sai ce look at the Quran chapter 2 verse 191 can you check it? Nati, I don't need to check it. I'm a Muslim. Nothing ayat. Wacha ayat ni say na bashif. Waqutuluhum haythu thaqiftumuhum. Wa akharijuhum min haythu akharijukum. Allah ya ce ku kashe su duk inda kuka same su. Ku cire su a inda suka cire ku. Sai yace ita ce ayat na bar bayani da Turanci. Sai yace yes yes yes. Wannan ne so you know it nace I know. Sai nace but your problem before ka karanta verse 191 chapter 2. Dawo ka karanta verse 190. Wanda take bayan ta sai ka hada da 191 sai ma'anan ya fito me Allah yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum sai yace wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin ai Allah yace ku yaki wanda suka yake ku ne kuma yace kar ku yi ta'addanci kar ku wuce gona da iri wajen ramawa ai kaga wanda ya kawo maka hari ne aka ce kare kanka amma sai aka bashi chapter 2 verse 191 sai aka yanke chapter 2 verse 190 wanda ita ce asalin farkon magana su mutane da dama haka ake don a hana su fahimtar addini na hakika sai a karkatar da tunanin su so don haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye wannan cewa addinin musulunci ya karantar da kare jini yakin Uhud an biyo fiyayyen halitta har garin Madina ne za a yake shi kuma an yakin Uhud a wace rana an yakin Uhud wata rana ranar 7 ga watan Shawwal bayan Ramadana 3 ga Hijira sannan in ka dauki Gregorian date zaka iya cewa an yakin Uhud ranar 23 ga watan March Gregorian shekara ta 625 idan ka irga kwanaki approximately daga yakin Uhud zuwa yau 3 ga Ramadana shekara ta 1446 zaka samu yakin Uhud an yi shi kwana 799 da 681 kwana 799 da 681 shine yakin Uhud zuwa yau kwana 799 da 681 sune adadin kwanakin yakin Uhud daga yau da muke magana so da aka fiyayyen halitta biyo shi aka yi har gida don a halakar da shi a kuma halakar da sahabbansa a wannan yaki sahabban da irin Hamza ibn Abdul Muttalib asadullah wa asad rasulullah anan yayi shahada anan Mus'ab ibn Umair anan yayi shahada a yakin Uhud Mus'ab yayi shahada Abdullah ibn Jahash anan yayi shahada a kuma yakin Uhud muke fahimta barin nafsi ayi aiki da hankali baya ba wa musulmai mafita a bar nafsi a gefe a ce bari mu aiki da hankalinmu baya ba da mafita aiki da dokar Allah shi yake ba da mafita a halin jarrabawa don sahabbai akwai wasu daga cikin su da suka yi aiki da hankali sai kuma Allah ya jarrabe su so ba a barin nafsi ayi aiki da hankali Bahaushe yace wai shari'a sabanin shari'a ba ta saba hankali don daman ta masu hankalin ne ai mahaukaci babu shari'a kansa sai dai shari'a wuce hankali ita shari'ar ne ta wuce hankalin hankalinka ba komai ya kai maka bayani lokaci yayi sai mu yi hakuri a ramma gobe mu tashi daga farkon aya ta 152 din walaqad sadaqakumullahu wa'adahu din sai mu yi tafsirin ta mu yi kokari mu shiga ta 153 insha Allah ta'ala duka a gobe idan Allah ya kai kwanan mu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya kara mana zaman lafiya Allah ta'ala ya jika iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya sa mu a cikin waɗanda za a gafarta musu a wannan wata mai albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kowa ya kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk